to wato wannan abu da ya faru sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, domin wani abu ne wanda mu taba zaton sa ba, ba ma tunanin sa kuma Allah ya kawo mana. Wannan bawan Allah Alhaji Ali mutun ne wato yaro mai hazaka, mai tsayawa kan dukkan abu na gaskiya, kuma duk inda aka ci ana abuwa na jama'a wanda za a samu taimaka jama'a ko kawo ci gaban al'umma ina tsaye akai. To haka ma wannan kungiya ta tsaro da aka kafa domin kare dukiyoyi da rayukan al'umma na wannan yanki namu baki daya, a tsaye yake akan al'amarin, da shi ake komai, duk inda za a je da shi ake zuwa. Kuma ba ma wannan ya tsaya ba wai unguwar Sabon Sare kawai tsaya yake wannan aikin ba, a wajen unguwanni ne guda 17 wanda duk ina daga cikin yan kwamitin da suke kewaye wannan unguwannin, suna kokarin tabbatar da zaman lafiya da kare dukiyoyin jama'a. Wanda yanzu ka duba inda ya samu wannan iftila'in, ai ba ma a Sabon Sare bane, ya same shi ne a wajen Kwalwa zuwa Alfindiki, a tsakanin wannan wurin ne, ba unguwansa bane, fita suka yi aikin tunda kewaye ake cikin dare, aje nan aje nan aje nan, to sun je wannan bangaren wanda yake ma an karuwa sai ga bangaren ma municipal ne local government, to sun je bangaren aiki a wurin, ikon Allah isa mu kansa a cikin wannan yanayi wanda mu da ci abun ba, kuma sai abun gashi ya zama shine ajalinsa. Dan haka dukkanin mu mun kadu, abun ya tayi mana da hankali, kuma mutane hankalinsa ya tashi, amma a matsayin mu na shugabannin jama'a mun yi duk kokarin da mu kwankwantar da hankalin mutane, dan duk abin da aka ce da kai ya zo, kuma akwai hukuma, akwai shari'a a ciki, to ya kamata mutane su samu nutsuwa dan a san wani mataki ya kamata a dauka akan lamarin.